Sashin Hausa murya Amurka ke magana akan mitoci 1622 da kuma mita 25 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM da ke birnin Yamai, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad Dalal da kuma Niya FM. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Usman Ahmad Kabara ne tare da Grace Alhira Abda daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a cikin shirin mu na la'asariyar yau Lahadi 15 ga watan Janairun shekarar 2017. Da farko ga kanun labaran duniya.
To Usman, kasar Faransa za ta karbi bakuncin wani taron kasa da kasa a wani yunkurin wanzar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya. Fitaccen dan gwagwarmayar wariyar launin fata kuma dan majalisar dokokin Amurka John Lewis ya ce ba zai halarci bikin rantsar da Donald Trump ba, matsayin da Donald Trump din ya caccaka a dandalinsa na Twitter. Kana shugaban kasar Gambia mai jiran gado Adama Barrow ya gana da shugabannin kasashen duniya da ke kokarin kawo ƙarshen rikicin shugabancin da ya dabaibaye kasar ta yammacin Afirka cikin ruwan sanyi.
To Allah ya daidaita. Dattawan arewacin Najeriya sun kai ziyara sansanin ƴan gudun hijira a jihar Borno, amma sojoji sun hana su shiga. Koya dattawan suka ji?
Ba mu yi fushi da su ba saboda akwai ka'idoji, kila dai waɗanda ya kamata su gaya masu za mu zo an ɗan samu tangarda, amma ba wani matsala ba ne wannan, za mu dawo insha Allahu.
Gwamnatin jihar Oyo a Najeriya ɗin ta gindaya wa manoma sharuɗan da ta ce dole sai sun zaɓi na zaɓa a ciki.
We have introduced different options for you as a landowner. You can either partner with government.
Muna gabatar muku da zaɓi a matsayinku na masu ƙasa, ko dai ku haɗa gwiwa da gwamnati, ko ku haɗa kai da masu saka jari, ko kuma ku ba da filayenku haya, ko ku noma gonakinku.
To bayan wannan za mu ji cewa an yi taron addu'a ga marigayin Prime Minister farko a Najeriya, wato sai Abubakar Tafawa Balewa. Haka kuma ministan harkokin wajen Najeriya ya ƙaryata raɗe-raɗin cewa an yi amfani da kuɗin gwamnati don yi wa shugaban ma'aikatan fadar shugaban ƙasa magani da ya jinya a London da ma maimaicin shirinmu na duniyar Amurka. Amma yanzu ga cikakkun labaran duniya daga bakin Grace.
Jama'a barkamu da warhaka, ga cikakkun labaran. Kasar Faransa za ta karbi bakuncin wani taron kasa da kasa a wani yunkurin wanzar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya ta wajen kafa kasashe biyu. Wakilai daga sama da kasashe 70 ne za su halarci taron a birnin Paris, inda za su bayyana rashin amincewa da kakagida da Isra'ila ke yi a yankunan Falastinawa da suka hada da birnin Kudus. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce taron na birnin Paris bata lokaci ne kuma na coge. Watan da ya gabata Amurka ta ɗauki wani matakin tarihi na 'yan ba ruwanmu a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya lokacin da aka kada kuri'ar kushewa gina matsugunai da Isra'ila ke yi a yankin Falastinawa. A shekarun baya Amurka ta yi amfani da ikonta na mai kujerar dindindin a wajen hawa kujerar naki ta takawa irin wannan kuduri birki. Ana ganin ɗaukar wannan matakin a matsayin shawarar da fada White House yanke na bayyana matsayinta dangane da gabas ta tsakiya, yayin da gwamnatin Obama take kammala wa'adin mulkinta na shekaru 8. Falastinawa sun daɗe suna jayayya cewa wuraren da ake gina matsugunan Yahudawa wurare ne da suke so su kasance ƙarƙashin ƙasarsu nan gaba, kuma sun saba wa ƙa'ida, suna kuma gurguntar da burin cimma yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya. Isra'ila tana mai cewa ƙasar da ta kwace bayan yakin shekara ta 1967 ta Yahudawa ce. Ta ce kin amincewa da 'yancin Isra'ila na zama ƙasa shi ne ya kasance babban ƙadangaren bakin tulu a yunkurin wanzar da zaman lafiya. Sama da Isra'ilawa 500,000 ne suke zaune a matsugunan da ke gabashin birnin Kudus da yammacin kogin Jordan da gwamnatoci da dama suka ce ya sabawa doka. Gwamnatin Obama ta bayyana matsugunan a matsayin waɗanda suka tsabawa ƙa'ida. Kwanaki kafin hutun karrama Martin Luther King Jr. a Amurka, shugaban ƙasa mai jiran gado Donald Trump ya caccaki ɗan majalisa John Lewis bayan da ɗan gwagwarmayar ya ce baya ɗaukar Trump a matsayin halattaccen shugaban ƙasa, sabili da abin da Lewis ya hakikanta cewa yunkurin da Rasha ta yi na taimakawa Trump ya lashe zaɓe. A cikin waɗansu saƙonni da ya tura jiya Asabar da safe ta hanyar Twitter, Trump ya ce a maimakon kushe masa, kamata ya yi dan majalisa ya maida hankali wajen yi wa al'ummar mazaɓarsa aiki. Kakakin Louis Linda Jones ta ƙi yin tsokaci kan caccaka da Trump ya yi, sai dai ta ce a matsayinmu na ƙasa, muna buƙatar sanin ko gwamnatin wata ƙasa ta ƙetare ta taka rawar gani a zaɓenmu. Saƙonni da Trump ke aikawa ta hanyar Twitter sun haifar da zafafan martani daga 'yan jam'iyyar Democrat da dama da suka haɗa da Nancy Pelosi. Shugaban marasa rinjayen a majalisa ta aika saƙon Twitter yau, wato jiya Asabar, cewa yunkurin da aka yi na baya na hana 'yan majalisa gudanar da aikinsu a lokutan baya dai bai nasara ba. Ɗan jam'iyyar Democrat a majalisar dattijan Amurka Chris Van Hollen daga jihar Maryland ya bayyana jiya Asabar a wata fitattar majami'a da ke nan birnin Washington cewa ba za mu bari Donald Trump ya binne manuniyar 'yancinmu ba. Van yana jawabi ne a ɗaya daga cikin jerin gangami da zanga-zanga da aka gudana a duk faɗin Amurka jiya Asabar, yayin da ake shirin rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban ƙasa. Hamshakin ɗan kasuwan ya yi ƙaurin suna a lokacin yaƙin neman zaɓe da irin kalamansa kan baƙin haure da alƙawalin da ya yi na gina katanga tsakanin ƙasar Mexico da Amurka, da kuma alƙawalin da ya yi na sa ido kan musulmi da ke shigowa Amurka. A wani gangami da Reverend Al Sharpton ya jagoranta da taken ba gudu ba ja da baya, Sharpton ya bayyana cewa mun zo mu shaidawa 'yan jam'iyyar Democrat da suke majalisun dattijai da na wakilai da kuma 'yan jam'iyyar Republican masu sassaucin ra'ayi su yi ƙarfin hali su nuna bajinta. Ya yi kira ga 'yan siyasa kada su bari Trump da sauran 'yan jam'iyyarsa ta Republican su gabatar da waɗansu tsare-tsare da abokan hamayyar Trump suka ce za su ƙuntata wa matalauta da kuma ma'aikata. An yi irin waɗannan gangami a biranen Chicago da Los Angeles. Bayan rantsar da Trump ranar Juma'a, ana kyautata zaton kimanin mutane 200,000 ne daga faɗin ƙasar za su halarci wani gangamin mata da za a gudanar da nuna adawa da shugabancin Trump. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Gambia mai jiran gado Adama Barrow ya gana da shugabannin ƙasashen duniya da ke ƙoƙarin kawo ƙarshen rikicin shugabancin da ya dabaibaye ƙasar ta yammacin Afirka cikin ruwan sanyi. An sanar da Barrow a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa da aka gudanar watan jiya da ƙaramar rata. Yaya Jame, wanda yake shugabancin ƙasar Gambia tun bayan juyin mulkin da aka yi a shekara ta 1994, da farko ya rungumi kadara, sai dai daga baya ya shigar da ƙara yana ƙalubalanta sakamakon zaben da ya ce an tafka maguɗi. Shugabannin ƙasashen Faransa da Mali, Ibrahim Boubacar Keita da François Hollande, dukansu sun yi kira ga Jame ya sauka daga karagar mulki bayan cikar wa'adin mulkinsa na shekaru 5 mako mai zuwa. Sai dai Jame ya ce zai ci gaba da shugabanci har sai kotun kolin da ya ta yanke hukunci a ƙarar da ya shigar yana ƙalubalanta sakamakon zaɓen.
To, labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Dattawan arewacin Najeriya sun kai ziyara sansanin 'yan gudun hijira a jihar Borno a wata ziyara da suka kai a yankin, amma sojoji sun hana su shiga. Koya dattawan suka ji, ga wakilinmu Haruna ɗauke da cikakken rahoton.
Gwamnan jihar Borno Zarroka Shatima ya yi bawa kungiyar dattawan arewacin Najeriya game da irin nono goyon baya kuma damuwa da irin halin da jihar Borno ta fada. Gwamnan ya dai bayyana hakan ne lokacin da kungiyar dattawan arewacin Najeriya karkashin jagorancin Alhaji Yusuf Maitama Sule kuma tsohon jakadan Najeriya na dindindin a majalisar ɗinkin duniya suka kawo ziyara jihar Borno. Gwamnan ya ce irin wannan karamci da kuma nuna dan uwantaka na faranta masa kwarai da gaske, musamman ma na ganin cewa wannan mutane ne suka bauta a ƙasar nan baki ɗaya, kuma har yanzu suna ci gaba da bata su gudumawa wajen taimakawa ƙasar nan, musamman ma arewacin Najeriya. Yace ko a lokacin da kuka kawo ziyara a baya, ina iya tuna cewa waɗannan mahara na tsakiyar kai mana hare-hare, ana kashe mutane, ana kuma kona gidaje, amma ba ku yi dar ba ko ka mana ziyara don nuna goyon bayan ku da kuma jajanta mana. Wannan na nuna mana cewa kuna tare da mu dare da rana.
In the north is a great havoc worth $9 billion. Out of it in Borno alone, we accounted for $6.7 billion worth of destruction.
Yace a shirin arewa maso gabacin Najeriya kadai, ayan kungiyar Boko Haram sun haifar da asaran da ya kai dala biliyan 9. Yace a cikin wannan kididdiga, jihar Borno kadai muna da sabin cewa an yi asaran adadin da ya kai dala biliyan 6.7. Wannan ba karamin barna bane suka yi, cewar gwamnati Kashin Shatiman. Alhaji Yusuf Mai Tamasulede shine shugaban tawagar kungiyar dattawan arewacin Najeriya, kuma tsohon jakadan Najeriya nan dindindin a majalisar dinkin duniya, wanda ya soma da cewa
this time we have come to show our solidarity with you. What concerns you concerns us also.
Yace mun zo ne don mu nuna goyon bayan mu gare ka, mu kuma jajanta maka game da abubuwan da ke faruwa a wannan jaha. Duk da yanzu haka mun fahimci cewa an so mu samu zaman lafiya, amma mun san akwai babban aiki a gaban mu. Garin cewa wannan abin ya shafi arewacin Najeriya ne. Yace abin da ya shafi jihar Borno ya shafi Najeriya ne baki daya. Da haka dole ne mu ƙara addu'a, mu tabbatar cewa wannan bala'i ya kawo ƙarshe baki daya.
Pray for peace and stability.
Bayan shafi kwana guda da kungiyar tawan arewan suka yi a cikin garin Maiduguri da kuma ziyartar wasu wuraren ciki har da sansanin yan gudun hijira na Dalori don su ga irin halin da al'umman jihar Borno suke ciki karkashin jagorancin Alhaji Yusuf Bai Tamasulen. Sai dai hakan bai samu ba sakamakon hana su da rundunar sojan Najeriya ta yi. Na kuma tuntubi Dr. Hakim Baba Ahmed ɗaya daga cikin dattawan arewacin Najeriya, ko ya suka ji game da wannan lamari.
Ba mu yi fushi da su ba saboda akwai ka'idoji kila dai waɗanda ya kamata su gaya musu za mu zo an dan samu tangarda, amma ba wani matsala bane wannan. Za mu dawo insha Allah. Muna fata idan mun dawo waɗanda muka so mu gani yau ba za mu same su a cikin wannan hali ba. In kuma suna nan ko akwai wayansu cikin su za mu ci gaba da wannan yan uwan mu ne muka je mu gani. Saboda in baka gansu ba yau sai ka bar musu sakon abin da ka zo da shi a basu. Mu bai tayar mana da hankali ba. Bai rage mu manyan mu karamci ba, kuma alhamdulillah mutane sun san mun zo mun yi abubuwa da yawa. Wannan karamin abu ne, mun gode. Ba abin da za mu ce sai mun gode ma Allah, mun gode ma shugaban kasa Buhari, kuma mun gode ma sojojin Najeriya da suka taimaka, da sojoji da duk wanda suka taimaka aka rage wannan fitina na Boko Haram. Mun san ba iyakan fitinin kenan ba. Muna roƙon Allah Ubangiji ya sa mu ga ƙarshen wannan abu gaba daya. Allah kada ka sa mu bar mu ƴaƴanmu da jikokin mu gadon wannan fitina.
Daga bisani dai kungiyar dattawan arewan sun koma masokin su, inda suka mika buhunan shinkafa 100 ga shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Plateau, injiniya Ahmed Satomi, wanda shi kuma zai mika wa shugaban kungiyar dattawan jihar Borno, wanda kuma suka ba da umarnin cewa a baiwa waɗannan ƴan gudun hijira da ba su samu daman ganin su ba. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To mun gode Haruna, sai mu ce Allah ya daidaita. Gwamnatin jihar Oyo kuwa ta gindaya wa manoma sharuɗa ne, ta ce dole sai sun zaɓi na zaɓa daga cikin waɗannan sharuɗa.
Gwamnatin jihar Oyo za ta kwace duk wani filin noma ko gandun daji da ba a noma ba, kuma ba a yi wani amfani da shi ba a fadin jihar Oyo. Gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi ne ya shaidawa taron jama'a, yawancin su manoma da masu gidaje a garin Oyo, hakan
we have introduced different options for you as a landowner. You can either partner with government or the investor, or you lease your land or cultivate your land. If you are not doing any of those and you are just turning it into a small forest, then we will take it to life.
Gwamna Abiola Ajimobi yace muna gabatar muku da zabi a matsayin ku na masu kasa, ko dai ku hada gwiwa da gwamnati, ko ku hada kai da masu saka jari, ko kuma ku bada filayen ku haya, ko ku noma gonakin ku. Idan ba ku yi ko daya daga cikin waɗannan zabubbuka ba da aka baku, kuka bar filaye haka nan suka koma gandun daji, gwamnati za ta karbe su. Ajimobi yace idan gwamnati ta karbe su za ta yi noma tare da raya su don amfanin jama'a. To ko me manoma da makiyaya a jihar Oyo za su ce a game da wannan gargadi da gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi yayi musu a game da filayen noma?
Yayi daidai.
Saboda mi?
Saboda yawanci ma inda ya siya fili wani lokacin ba sa yi abu akan filin da suke siya ba. Ko anguwa duk wanda ya siya plot landlord association ina iya kira wanda yake da plot guda tunda bai gina ba, cewa in bai zo ba bai da plot gudan.
Wato kana ganin ya kamata gwamnati ta karbi wannan fili ta yi noma kenan ko?
Ya kamata su kowa in gaba da ya karbi ta ja musu kulle ne. In ya ja kowa kulle cewa da baki kome akan filin ba sai ya karbi fili wata rana.
Sunana Malam Muhammadu Dallaji. Ni makiyayi ne kuma manomi ne sosai.
Me zaka ce a game da razanar da gwamnatin jihar Oyo ta yi, cewa duk wanda bai yi noman filinsa ba gwamnati za ta karbi wannan filin?
A gaskiya bai dace ba a gani na. In kuma gwamnati ta ce haka nan ne, to in tana son a yi noman shi wanda za a karbe ma gonan wurin noman shi to a ƙarshen ta talaka ne bai da ƙarfi in har gwamnati na jin hikima to ta shigo ta kira su ta taimaka musu da kuɗi su ko su ji ƙarfin noma
ba ha ganin cewa gwamnati ta bullo da wannan shirin karɓar filaye ne ga wanda bai yi noma ba domin a bunƙasa abinci a Najeriya a jihar Oyo da Najeriya
to in haka nan na ta bullo da haka nan to ta taimaka musu da abin kuɗin da za su yi noma mana ai shi a ƙara taimakon bunƙasa noma shi ya hita cewa
Hassan Umar Tambuwal Hassan Umar Tambuwal murera muruka daga Ibadan a Najeriya
to muna godiya Hassan ministan harkokin wajen Najeriya ya karanta rade-raden cewa an yi amfani da kudin gwamnati don yi shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasar Najeriya magani yayin da ya jinya a London da haka kuma yanzu sai mu bi rahoton
da yake wa manema labarai tsokaci ministan harkokin wajen Najeriya Mr. Geoffrey Onyema yace ko kadan babu kamshin gaskiya cewar an yi amfani da kudin ofishin jakadancin Najeriya dake birnin London wajen biyan kudin jinyar shugaban ma'aikata a fadar shugaban kasa Alhaji Abba Kyari yayin da yaje jinya a waccan kasa
High Commission merely guaranteed that he would settle his hospital bills that was all and the letter was written to the hospital
abinda kawai ya faru shine ofishin jakadancin Najeriya a Britania ya tsaya masa cewar shugaban ma'aikatan ka iya biyan kudin jinyar sa akan haka aka rubuta wa asibitin takarda cewar shugaban ma'aikatan babban jami'i ne a gwamnatin Najeriya kuma yana da karfin da zai daudi waniyar jinyar sa akan haka aka ba shi gado a asibitin kuma ya biya kudin jinyar sa daga baya bayan da ya warke duk da tsawon kwanakin da ya yi a birnin London bai taba neman koda motar da zai zirga zirgar ita daga ofishin jakadancin Najeriya ba saboda haka ai wannan bata suna ne a ce yayi amfani da kudin ofishin jakadancin Najeriya wajen yin jinyar sa na san shi yau fiye da shekara 40 shi kadai ne dan Najeriya da koran tsuwa zan yi akan sa in ana batun butunci gaskiya da rikon amana ne kome masana ke cewa kan haka Dr. Abubakar Umar Kari malami ne a Jami'ar Abuja
a gwamnatocin baya haka manyan jami'an gwamnati amfani da mukamman su ana musu alfarma wanda kuma ba ta bisa kan tsari ba ta bisa kan doka to ina ga abin da ya faru kenan kuma duk da yake shi babban jami'in a fara shugaban kasa ya karaita wannan magana ya nuna cewa da kudin sa ya amfani mutane da yawa ba za su gamsu ba kasancewa tun da an dade ana yi yanzu akwai abubuwa da dama da aka hana yi amma har yanzu ana yi alal misali an ce kar manyan jami'ai a su rika shiga jirgin sama suna shiga first class amma har yanzu suna yi an ce kar ma'aikatu su rika bari ana zuwa taron ƙara juna ilimi da kuma sanin makama aiki kasashen waje ana yi to kawai abin da ya kamata shine duk wani abin da aka ce baya tsaye tabbata cewa an dare
to amma ganin cewar wannan gwamnati tana da daraja a idan mutane kana ga me ya kawo wannan sabani
ya zama al'ada ne an dade ana yi mutane su rika amfani da makaman su suna yin abubuwan da bai dace ba kuma ina ganin cewa hakan ba ta canza ba wato su a tunanin su tunda wannan gwamnati ta zo kuma tana da awar canji kamar da abubuwan da ake yi waɗanda ba su dace ba an daina su ko dai ba a daina su ba ko kuma gwamnati tana da kafa wurin ganin an daina
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
To a jihar Bauchi kuma an yi taron addu'a ne ga Prime Minister Najeriya na farko marigayisa Abubakar Tafawa Balewa ga wakilinmu daga Bauchi
Taron addu'a ya sami halartar manyan mutane da suka hada da almajiransa da shugabannin al'umma wazirin Bauchi Alhaji Bello Kirbi tsoho mai kimanin shekaru 80 na daga cikin almajiran marigayi
Sai Tafawa Balewa shine malaminmu na Ingilishi da Geography da History don ya dawo daga Ingila lokacin da muka je middle school 1945 suna tare da Aminu Kano Malam Haya Gusau Malam Ibrahim Dungus daga Maiduguri Willard daga Maiduguri Jafar wanda yake daga baya ma har ya zama headmaster a middle school bayan Tafawa Balewa ya zama assistant education officer an ba shi mota da wani abin na rusa ba muka so mu gani ma'aikaci ya samu mota wata ja ka gane to saboda haka malaminmu ne ko mutum ne wanda yake mai tausayi a cikin malamai din akwai masu bulala masu dan doka haka amma Tafawa Balewa ba haka yake ba
daga bisani kuma naji ta bakin yaya da kuma jikan marigayin
sunana Yakubu Baba Abubakar Tafawa Balewa amma zalini ne baban dan marigayi Abubakar Tafawa Balewa hal yanzu abin da muke cewa mun gode wa Allah dan duk mai laifi mace ne kuma Allah ya gafarta musu bisa ga nan dukkan ubangiji ya dawo an dogara da Allah sai ya koyi masa sauki ne to abin muka tsaya kai kenan kuma sai Allah ya gafarta musu mun shashi da ne yanzu akwai maza bakwai mata tara
sunana Yalwa Abubakar Tafawa Balewa, ɗaya daga cikin ƴar margayi ta Abubakar Tafawa Balewa. Muna fata Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama. Allah kuma hada mu da shi a gidan aljanna. Gwagwarmayan da yin irin sajiya suke gaya mana cewa daga nan sun ji har Niger. Su ma sun je daga nan da an buɗe hanya wanda tare ake tafiya da shi yana ganin abubuwan da ake yi. To yayi minista kuma na Foreign Affairs wanda shi ma a gaskiya bai zauna ba. Yana daga cikin mutanen da suka zo suka kokarin hada kan Afirka da kuma kusan duniya ma Najeriya da duniya duk gaba daya.
Sunana Abubakar Bili Tafawa Balewa. Jika nake wa Marga Isa Abubakar Tafawa Balewa. An haife ni bayan rasuwansa amma na samu labaruka daga wurin iyayenmu da kakanni da kuma littattafai da aka wallafa a Najeriya. Kusan duk littafin da aka yi a Najeriya na karanta musamman wanda ya shafi tsakaninsa da su Ahmadu Bello da sauransu. Ba za a rasa jituwa ba na rashin fahimta na wani abu, amma hakuri da haɗin kai ya ba su kowa ya ajiye son burin shi. Suka gina ƙasan har aka zuwa yanzu muke tunaninsu. Shugabanni kuwa na yanzu kusan kowa ta kansa ake hasada ya shigo haramin bakin ciki ya shigo. Ba za a haɗu a kan al'umma ba, sai dai yawanci a haɗu a kan son rai. Ɗaya daga ciki
kungiyar ci gaban Bauchi karkashin jagorancin Zaharuddin Baban Tako ta shirya addu'ar tunawa da marigayi Sa Abubakar Tafawa Balewa, Prime Minister kasar na farko Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To ana fa tare da sashin Hausa ne na Mura Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ga kuma maimaitin shirin Duniyar Amurka.
A ranar 30 ta gabata ne shugaban Amurka mai barin gado Barack Obama ya yi jawabin bankwana yayin da ya rage wasu 'yan kwanaki ya kammala wa'adinsa na biyu a matsayinsa na shugaban Amurka.
If I had told you 8 years ago that America would reverse a great recession.
Sannan a karan farko tun bayan da ya lashe zaɓe, shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya gudanar da taron manema labarai.
If Putin likes Donald Trump, guess what, folks?
Masu sauraro, sunana Mahmud Lalo daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuna sauraron shirin Duniyar Amurka ne. Shirin namu ne kuma zai yi dubi ne kan wasu daga cikin batutuwan da shugaba Obama yi a jawabinsa na bankwana da kuma taron manema labarai da Trump yi ranar Laraba da ta gabata. To shugaba Barack Obama da ya yi amfani da wannan jawabi nasa ne na bankwana wajen zayyana wasu muhimman nasarori da gwamnatinsa ta cimma cikin shekaru takwas da yana mulkin kasar, tare da yin gargaɗi kan irin haɗarin da mulkin demokuraɗiyyar Amurka ke ciki saboda rarrabuwar kawuna da aka samu da kuma nuna ƙiyayya a lokacin yaƙin neman zaɓen. Jama'a da dama ne da suka hallara a zauren wannan taro da yake Chicago, inda daga nan ne ya fara harkar siyasar sa tun fiye da shekaru 20 da suka gabata. A cewar shugaba Obama, Amurka ta samu daidaito fiye da yadda suka same ta a lokacin da suka karɓi mulki.
If I had told you 8 years ago that America would reverse a great recession, reboot our auto industry, and unleash...
Da a ce na faɗa muku cewa shekaru takwas da suka gabata, Amurka za ta kawar da matsalar kumaɗa tattalin arzikinta tare da farfaɗo da fannin ƙirƙiren motoci da kuma samar da ayyukan yi. Da a ce na taɓa faɗa muku cewa za mu buɗe sabon babi da al'ummar ƙasar Cuba, mu kuma dakatar da shirin mallakar makamin nukiliyar Iran ba tare da harba ko da harsashi ba, na kuma samarwa Amurkawa miliyan 20 inshorar lafiya. Na san a wancan lokacin za ku ce mun yi zari.
Tare da yin la'akari da irin rarrabuwar kawuna da aka samu a fagen siyasar Amurkan, Obama ya yi kira ga 'yan ƙasar da su haɗa kansu, inda ya ce duk da cewa tsarin demokuraɗiyya baya buƙatar ra'ayi ɗaya, amma kuma yana buƙatar haɗin kai. Obama ya kuma yi gargaɗi kan irin barazanar da ke fuskantar demokuraɗiyyar ƙasar, musamman ma kan batutuwan da suka shafi tattalin arziki da kuma nuna warin launin fata.
Idan kowane batun tattalin arziki za a lankwaya shi ya zama fada tsakanin fararen fata masu matsakaicin ƙarfi da kuma tsirarin mutanen da ba su cancanci a yi musu wani abu ba, to kenan za a bar kowane ma'aikaci yana fafutukan neman yadda zai tsira, yayin da masu hannu da shuni kuma za su ci gaba da baiwa na bayan sulata.
Obama ya kuma ƙara da cewa yana da yaƙini Amurka a yanzu ta fi yadda ya same ta a lokacin da ya karɓi mulki. Ya kuma yi kira ga 'yan ƙasar da su tabbatar ana damawa da su a harkokin demokuraɗiyyar Amurkan.
I'm asking you to hold fast to that faith written into our founding documents.
Yana kira gare ku da ku ci gaba da nuna amincewar ku kan yadda aka samar da kasar nan, kamar da bayi da waɗanda suka kawar da tsarin bauta suka yi wa juna, da kuma yunkurin nan da baki suka yi tare da waɗanda suka yi ta fafutuka domin tabbatar da adalci. Fafutukar nan da dakarunmu suka yi na kafa tuta a fagen yakin kasashen waje zuwa tutar da aka kafa a duniyar wata. I za mu iya.
Yes, we can.
To kasar sauyi 24 bayan jawabin bankwanan na shugaba Barack Obama, sai wanda zai gaje shi wato shugaba mai jiran gado Donald Trump ya gudanar da taron manema labarai wanda shine na farko tun bayan da ya lashe zabe. A wani abu da ya zo ma wasu da mamaki, Trump da ya amince cewa Russia ta yi katsalandin a zaben Amurkan, amma ya ce san da shugaban Russia Vladimir Putin ke nuna masa kadara ce ga Amurka.
If Putin likes Donald Trump, guess what folks?
Idan Putin na son Donald Trump, albishirinku, wannan an riba ce ba matsala ba. Ba ni da tabbacin cewa za mu ɗasa da Vladimir Putin. Na fata mu samu jituwa, amma akwai alamun cewa ba za mu samu ba. Kuna ganin cewa Hillary za ta fi ni matsawa Putin? Shin akwai wani a ɗakin nan da yake tunanin hakan? Haba ku kuwa. Har ila yau, Trump ya musanta zargin wani rahoto da ke nuna cewa jami'an tattara bayanan sirrin Russia suna da wasu bayanai a kansa da za su rage masa kima a idon mutane idan aka fitar da su, lamarin da ya ce labarin kanzan kure gani. Ban da wata hulɗa da Russia, ba kuma ni da shirin yin wata hulɗa a ƙasar. Sannan Russia ba ta bi na wani bashi. A matsayina na mai hada-hadar gidaje, ba su sukan da ake bi na 'yan kaɗan ne. To kamar yadda masu fashin baki a harkokin siyasa da na hudu diplomasiya suka nuna, babu wanda zai ce ga lokacin da za a kawo ƙarshen wannan takaddama kan katsalandan ɗin da Russia ta yi wanda tuni take musantawa. Amma kuma wani sabon babi da wasu ke ganin zai ƙara dagula al'amura shine batun bayanan waɗanda ba a tabbatar ba da ake zargin Russia na da su a kan Trump ɗin kan wasu harkoki da suka shafi lalata da za su iya zubar da kimarsa a idon duniya. Masu sauraro da aka maka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka a wannan lokaci, sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin. A madadin ɗaukacin waɗanda aka jimuroyinsu, ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an gaishe ka Lalo, yanzu kuma bari mu koma ga Grace mu ji labaran duniya amma wannan karan takaitattu.
Ƙasar Faransa za ta karbi bakuncin wani taron ƙasa da ƙasa a wani yunkurin wanzar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya. Wakilai daga sama da ƙasashe 70 ne za su halarci taron na birnin Paris, inda za su bayyana rashin amincewa da kakagida da Isra'ila ke yi a yankunan Falastinawa da suka hada da birnin Kudus. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce taron na birnin ɓata lokaci ne kuma cuge. Kwanaki kafin hutun karrama Martin Luther King a Amurka, shugaban ƙasa mai jiran gado Donald Trump ya caccaki ɗan majalisa John Lewis bayan da ɗan gwagwarmayan ya ce baya ɗaukar Trump a matsayin halattaccen shugaban ƙasa sabili da abin da Lewis ya hakikanta cewa yunkurin da Russia ta yi na taimakawa Trump ya lashe zaɓe. A cikin waɗansu saƙonni da ya tura jiya Asabar da safe ta hanyar Twitter, Trump ya ce a maimakon kushe masa, kamata ya yi ɗan majalisar ya mai da hankali wajen yi wa al'ummar mazaɓarsa aiki. Shugaban ƙasar Gambia mai jiran gado Adama Barrow ya gana da shugabannin ƙasashen duniya da ke ƙoƙarin kawo ƙarshen rikicin shugabanci da ya dabaibaye ƙasar ta yammacin Afirka cikin ruwan sanyi. An sanar da Barrow a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka gudanar watan jiya da ƙaramar rata. Yaya Jame wanda yake shugabancin ƙasar Gambia tun bayan juyin mulkin da aka yi a shekara ta 1994 da farko ya rungumi kadara, sai dai daga baya shigar da ƙara yana ƙalubalanta sakamakon zaben da ya ce an tafka maguɗi. Shugabannin ƙasashen Faransa da Mali Ibrahim Boubacar Keita da François Hollande dukansu sun yi kira ga Jame ya sauka daga karagar mulki bayan wa'adin mulkinsa na shekaru 5 ya cika mako mai zuwa. Jami'an Afghanistan sun ce an kashe akalla farin kaya 7 aka kuma jiwa waɗansu 2 rauni lokacin da motarsu ta bugi bom da aka ɗana gefen hanya akan iyakar da ake fama da tashin hankali.
To an gai An gaishe ki da takaitattun labaran shirin namu na wannan lokaci ya kammala. Yanzu a madadin Integrate Alheri Abdu ta taya ni gabatarwa da Tubahiro Dodone wanda shine jagorancin shirin da ma injiniyan mu na yau. Ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.